It's a voice mod. For your love, there's nothing I cannot do for you. For your love, I feel crazy, I feel mad, I feel fight for you. I feel take you where you've never think you'll be. I feel give you whatever you want. Cause your love is the boss, my brain. Yo, you they make me lose control. I go link, I no go share. Cause you sweet my sugar, yeah. So yeah, yeah, the gazujiya, mba ke serijiya, ke kade abinka wuna banta bagani kamar kiba. So yeah, yeah, tada aduniya, mba ke serijiya, ke kade yo tada gazujiya, I'll make your days as wise forever, yeah, yeah. Abin kauna ta soyayya na bayi daga zuciya sirka a gidan mama ta yayi su kira ki da illa don ke ce kade mata ta ke kade na sa a gaba ke ce kade haske na in ba ke ai zan ban ke ce kade burina sun mon mazo kusa yar gaza ta kena ba wa zuciyata ki mai da ni dan gata a soyayya
soyayya ta da a duniya in ba ke sai dai zuciya oke kada yau ta daga zuciya I'll make your days as wise forever
yeah mun ce yar gata ki kasance tare da ni har abadin abadin ha ya ninje ergata ki kasance tare da ni har abadin abadin
so hey ya ta da adoniya
kasance in ba ke sai
Production.